ɗan uwa masu girma, muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya, ya ku masu imani ku ji tsoron Allah, duk wanda zai magana yayi ta gare, ya ku mutane kusancewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu daga rai guda shine annabi Adam alayhi salam, ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoro, ya ku mutane kusancewa lalle ne tabbas maganar Allah ita ce gaskiya, da kuma maganar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya ku masu imani ina ma kaina wasiya da kuma ku akan cewa mu ji tsoron Allah. Lalle ne tsoron Allah madaukakin sarki shine babban guzuri, mu ji tsoron Allah a koye, mu ji tsoron Allah a bayyane a kowane lokaci. Kuma ya dace ya kamata a matsayinmu na masu imani mumunai musulmai mu lazimci kalmar gaskiya lokacin da muke cikin hushi ko lokacin da muke yanayi wanda ba na hushi ba. Ka faɗi gaskiya, ka tsaya akan gaskiya, ka yi kalma ta gaskiya, ka aikata gaskiya, ka yi adalci, ka yi adalci ma wanda yake abokinka ne na kusa da kai, da kuma wanda yake maƙiyi shi ma ka mishi adalci. Kada ƙiyayya ta sa ka mishi rashin adalci, wannan ba halaye bane na musulunci ko ba musulunci bane. Ana adalci ne ga na kusa da na nesa, da aboki da maƙi da masoyi, adalci ita ce a gaba. Musan cewa ‘yan uwa masu girma, cewa duk wata ni'ima ta duniya ko yaya ta kai ɓangare na mulki ko ka ce na ilimi ko na kuɗi ko ma na menene, in dai ba ni'ima ba ce ta aljanna, to wani abu ne marar daraja, lalatacce ne, bai da wani mutunci, bai da wani matsayi, bai da komi, za ka bar shi a nan duniya. Duk wani jin daɗi in dai ba aljanna ba ce, to wannan hasara ne, Allah ya kare mu. Duk wani bala'i kuma in dai baka shiga wutar jahannama ba, to bala'in wannan mai sauƙi ne, kowane irin bala'i ne, ko ya ya kai dai ƙarshen tuka-tuka a ce dai ka mutu, to duk wani musiba da ta same ka, da duk wani bala'i, da rashin jin daɗi, in dai kana cikin masu shiga aljanna, to wannan ba komi ba ne, wannan bala'in ba komi yake ba, bai kai ba kuɗi balle a ce riba. Ya kuma su imani, duk mutumin da ya yarda da abin da Allah ya yanka mishi, mana kana'a, ka yarda Allah ya baka kaɗan, ka yarda Allah ya baka da yawa, ka yi godiya, to duk mutumin da wannan shi ne halin shi, ba zai riƙa baƙin ciki abin da ya wuce ba, balle tension kin shi ta tashi, balle hankalin shi ya rikice, ya kasa zama, ya kasa gaba, ya kasa baya, saboda bi bai yarda ba da abin da Allah ya bashi, dole sai ya samu ko kuma dole sai ya yi. To kaga wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke na ruɗi na shaidani. Amma mu manzon tsira sallallahu alaihi wasallama da addinin musulunci, abin da ya karantar da mu shine kana'a, ka yarda da abin da Allah ya baka, in da yawa ne kayi godiya, in kaɗan ne ma kama Allah subhanahu wataala godiya, ko rashin lahiya ko lahiya, ko dukiya ko talauci ko mulki ko ba menene, shi mumuni kawai godiya yake ma Allah subhanahu wataala, dan idan Allah bai bashi ba anan, to ya bashi a can. To duk wanda ya yarda da abin da Allah ya yanka mishi zai zama lahiya. Yawan masu girma kusancewa, babu duk a gado, misali a ce wani babanka, wata mammaka ta rasu, ta bar maka gado kuɗaɗe masu yawa, to babu gadon da ya kai a bar maka halaye na gari. Babanka ya tarbiyyantar da kai kuma kana daga cikin masu halaye na gari, to wannan shine babban gado, inda za a bar maka duniya in babu tarbiya, to sai ka lalata ta, shaye-shaye, abubuwa na kashe-kashe, shiga nan huta nan, sai kuɗin gadon sun lalace. Kaga kowa a nan zai iya faɗin misalai iri-iri. Amma idan uba ya ma ƴaƴan shi tarbiya, tarbiya mai kyau, to shine babban gadon da ya bar musu. Na bar musu dukiya, kuɗi kaza, akwanti kaza, akwanti kaza, in dai ba su da tarbiya banza ne. Kenan kai kokarin yi ma ƴaƴanka tarbiya ta gari. To babu gadon da ya wuce tarbiya, a ce yau sun san abinda Allah yake so, sun san abinda manzo Allah yake so, sun san abinda Allah baya so, sun san abinda manzo Allah baya so, suna sallah, suna komi, to lalle tabbas ka bar musu guzuri, ka bar musu gado mai tsada, halaye masu kyau, kuma su ne makusanta ko kuma mu ce aboki na gari, shine halaye mai kyau. In kana so rayuwarka ta yi daɗi, ka kasance rayuwa wanda babu hayaniya a ciki, to kayi kokarin kasancewa mai hali mai kyau, zaka huta kuma zaka ji daɗi. Allah subhanahu wataala yake cewa a kowane lokaci ka riƙi rangwame, ka zamanto mutum mai yahiya, kar ka zamanto mutum mai hushi, kuma ka zamanto mutum ne mai umurni da mai kyau, a yi kyakkyawa, a bar mummuna. Kuma in jahili ya maka magana, kar karama, wane ya zage ka, wane ya ci kuɗinka, ka ce ni ma barin cinashi, ya ce ya yi haramu, ya yi kisa, ka ce ni ma barin kashe, to wannan baya daga cikin halaye wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karantar da mu. Duk lokacin da wani ya maka ba daidai ba, to kai ba karama, kai yahewa kake yi. Dan uwa masu imani, a cikin alqur'ani da kuma sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wa'azi ga duk mai son wa'azi. In dai kana so ka wa'azta, in dai kana so ka zama mutumin kirki, in dai kana so hanyar ka ta haskaka, to ka rike littafin Allah shine alqur'ani da ma'anonin shi, ka san meye a ciki, kuma da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to tabbas zaka samu haske na hanya wanda zaka yi rayuwa mai kyau. Duk mai son wa'azuwa ya rike littafin Allah da kuma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Zuciya tana rayuwa ne ɗan uwa masu girma tare da tursasa mata akan cewa kada ta bi san rai. Duk mutumin da ya bar zuciyar shi sakaka haka abinda ta ga dama take yi, duk wani san rai take to wannan mutumin halakake ne, kuma da wuya ya ga mai kyau. Dukiya tana zuciya tana daidaita ne, zuciya tana rayuwa ne ta zama rayayya ba ke kashashiya ba. Idan an hana ta duk wani san rai, tana so a saba ma Allah sai ka hana ta, tana so a ci haramu sai ka hana, tana so a yi kisa ka hana, sai tana so a yi kaza, to wannan zuciya za ta rayu. Amma idan ka bar ta, duk mutumin da ya zamanto mai imani ne yawan masu girma sai zamanto kasalalle, baya aikata abin da ya dace, ba sallah a lokaci, babu azkar, babu karatun Qur'ani, babu zuwa makaranta, babu kaza, to wata rana sai ya tuna, to lai tabbas zai nadama, to wannan shine mutumin kirki. Amma mutumin da bai yin abin da ya dace, bai kaza kuma ya tuna kawai sai ya ji ko aka kawai akan daidai ma yake, to wannan shine matsala. Amma duk mutumin da ya zamanto yana da kasala sai ya tuna, kai ya kamata a rika sallah a lokaci, ya kamata a rika zuwa makaranta, ya kamata a karanta Qur'ani, ya kamata a rika zikar, to wannan ita ce zuciya mai kyau, shine mutumin kirki. Kiran dole mu rika bibiyan zukatanmu, mu rika bibiyan me muke aikatawa. Yan uwa masu girma, duk mutumin da ya zamanto yana jin tsoron Allah, to lalle Allah subhanahu wataala zai kare shi kariya wadda take ta mamaki. Kuma ya kamata mu ji tsoron wata rana idan muka saba ma Ubangiji subhanahu wataala, akwai azaba wadda take mai radadi a gobe kiyama. Allah ya kare mu, Allah kuma ya kiyaye mu. Kasance daga cikin masu son nasiha, wane ka ji tsoron Allah ka ce nagode, Allah saka alheri. Wane ka ji tsoron Allah ka ce to minai, kai kullun sa ido kana ta gaya mini, to kaga wannan mumunan zuciya kenan. Duk mai imani ya kamata ya zamanto yana son nasiha, addinin nasiha. Wane ka ji tsoron Allah, wane ka gyara wuri kaza, naga kana kuskure, naga kai kaza, ka ce Allah saka alheri, nagode. Amma in dai zuciyarka kasan za ta rika faɗa wai dan an maka nasiha, to akwai matsala, dole sai ka gyara. Mu zamanto daga cikin masu nasiha. Akwai a cikin Alkur'ani mai girma, Allah ya kawo labarin wasu mutane irin waɗanda in aka musu nasiha sai su ce to mimu muka yi, mu ba mu bukata. Shine Allah subhanahu wataala sai ya ce mana wasu mutane ne sai su ce ya kai annabin da Allah ya aiko musu, sai su ce ko kuma ya kai malam ko kai mai wa'azi, mu fa da wa'azin ka fa da yin shi da barin shi duk ɗaya ne, mu babu ruwanmu, baka ƙara mana komi, baka rage mana komi. Sai aka ce kaga wannan yana daga cikin manya-manyan mummunan hali. Ya kamata duk zuciya inda ta mai imani ce, in aka ce maka Allah ya ce to kaji wani abu, in aka ce manzo Allah ya ce ya kamata kaji wani abu, amma in kaji shiru kuma da wa'azi da rashi duk ɗaya a wajenka, to akwai matsala. Dole ka bibi zuciyarka, dole ka gyara ta. A wata ayar kuma ta biyu, Allah subhanahu wataala sai yake cewa wai wasu sai suke cewa na muku wa'azi, na muku wa'azi, annabin ne yake magana. Yace amma sai dai ku mutane ne wanda ba sa son nasiha, bukwa son gaya muku gaskiya, ba kwa son ce muku ga halakka, ba kwa son ce muku ga haram. To kaga wannan mummunan zuciya ne, wannan kuma mummunan al'ada ce. Haka ji mutane su rika cewa wai a bar kowa ya abin da yake so mana. An dami mutane ana cewa me ya kare rikici ma, wai a maganar su sai su ce wai me ya kare rikici ma a duniya, kawai da aka ce wannan halaka ne, wannan haram ne, wannan bid'a ne, wannan sunna ne, wannan addini ne, wannan ba addini bane, ga musulmi wanda Allah yake so zai shiga aljanna kahuri sai gidan wuta, sai a ce wanda suka kawo wannan kenan musulmi, wai su suka kawo rikici. A bar mutane kowa ya abin da yake so, to kaga wannan kalma ce ta jahilci. Kuma akwai bakin ciki da keta a ciki, in dai kai mai ilimi ne ka sani, kaga mutane suna saban Allah kuma kai shiru ka kyale su suka shiga wuta, kaga kenan ka shiga haƙƙinsu, ba kai abin da ya dace ba. To duk mai imani, duk mai tsoron Allah ya kamata ya zamanto yana son nasiha. Duk inda za a gaya maka gaskiya to ya kamata ka je wurin. Amma dan kana wani sabo, dan kana wani aiki wanda bai dace ba, sai ka rihe kunnen ka kace a kan je in ji wata magana, ina wata haraka, yanzu wannan malam ya ce haram ne, gara dai in ci gaba da harakata ko in na kare ko kuma wata rana mu ji wa'azi, amma yanzu dai a'a. To kaga wannan mummunar dabi'a ne, shedan ya shiga gabanka, shedan ya same ka. Ya kamata ka zamanto daga cikin masu son nasiha. Nasiha abu ce wai mutum ma a sararin duniya, yanzu a duniyan nan yanda muka kai muka zo, yanda muke harkoki, a ce ma ka samu mai maka nasiha, ai ba karamin jin daɗi bane, ba karamin alfahari bane. Wani ya rasa a wani wurin, babu wanda zai ce ayi ko ka ayi, ko ga daidai ko ba ga daidai ba, a kowa abin da ga dama yake, kuma rayuwar ta yi wahala. Yan uwa masu girma, masu imani, ku san cewa lalle tabbas duk mai imani ya kamata ya nutsu, ya kamata ya ji tsoron Allah, ya san menene a gaban shi, ya san dan me Allah ya halice shi. Allah ya halice shi dan bauta, kada ka bari duniya ta ruɗe ka, dan dukkan ni'imar duniya bata dawama, kowace iri ce, sai ka diba na bayanka ko babanka ko kakanka ko a gidanku dai, dole an samu wani marigayi, to dole ka sa wannan a kanka. kada mu bari dogon guri ya rude mu sai na yi kaza a shekara ta kaza nan da shekara 10 ina tsammani zan yi kaza nan da shekara 20 nan da shekara 30 ƴaƴana waye dukiya ta gona ta kiwo na haka za ka yi ta lissahi to wannan lissahin ba laihi bane amma kakka bari ya tsira ya kwashe lokatan ka gaba daya bakka da tunani sai shi a'a ya kamata ka rika tuna duniya duk da cewa kana rayuwar duniya kana sana'ar ka kana aikin ka to kasancewa Allah subhanahu wataala ya halice ka ne dan bauta lalle tabbas a gobe kiyama ko kuma lalle tabbas a wannan gida wanda zamu je na wucin gadi shi ne kabari akwai tambaya akwai wahaloli akwai abubuwa na mamaki idan mutun ya rasu to ya kamata a shirya mutun ya shirya tambayar da zai ba mala'ika idan ya tambaye shi mutun ya shirya da wani irin abu zai zama a cikin kabarin shi aikin ka mai kyau ko kuma aikin mumuna ya kuma imani kusan cewa ana samun tabbata ne na zuciya lokacin da aka shiga bala'i ba a gane mai imani sai an shiga cikin wata jarabawa Allah ya jaraba ka da kai mai kudi ne Allah ya amshe da mai mulki ne Allah ya amshe to yanzu da lahiya kalau amma kuma yanzu ba lahiya to anan ne ake gane mai imani duk mai imani zai ma Allah godiya sai ya tuna cewa damun Allah ya bashi kuma yanzu tunda ya amshe nashi ne sai ya cigaba da nema amma mara imani shikenan sai ya shiga shige ya je wajen wannan boka ya je wajen wannan kaza ayi ta tsahe-tsahe ayi ta abubuwa wanda ba su dace ba har imani ya gudu har ya rasa imani to ba a sanin mai imani na gari sai lokacin da Allah ya jarabawa shi yasa Allah yake jaraba masu imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa wanda suka yi tsananin bala'i da jarabawa da suke gani a nan duniya su ne annabawa sai na bayan su sai na bayan su karhin imanin ka ne yasa Allah ya jaraba ka to amma duk lokacin da ka shiga jarabawa kamar hanya to wannan shine abin da ba su jarabawa idan Allah ya jaraba ka to ka nutsu ka roki Allah subhanahu wataala komi nashi ne kuma Allah yana iya komi ya bawan Allah kada ka bar gaskiya dan ka yarda da mutane ko dan mutane su yarda da kai ka sani ka san cewa ga hanyar gaskiya ka san cewa magana ta kaza ita ce gaskiya ka san cewa wani yake kan gaskiya amma wai dan mutane su yarda da kai sai ka ce a ƙarya yake ga mai gaskiya nan saboda me mutane su yarda da kai to wannan ba karamin tashin hankali bane game da imani ba a faɗin ƙarya wai dan mutane dan abi ka yu ko dan a yarda da kai ko kuma a ce wani ga abin da yake wuri a mutane yarda su bata yiwa ko sun yarda da kai yau gobe sai sun tsine maka ko kuma su zazzage ka ko su jefe ka ba da dutse in dai dan adam ne baiwa kawai kace ya yarda da kai 100% tunda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya rayu ba kowa imani da shi ba mutane suna ta adawa da shi makiya addini makiya Allah da manzon shi hayyara su kyawawan halaye manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama magana ta gaskiya baya magana sai wahayi abubuwa na mamaki a halayen shi a rayuwar shi amma duk da haka akwai wanda ba su so shi ba to kai kuma waye kace wai kowa sai ya soka wai kuma dan a soka kai ƙarya kana kallon gaskiya ka binne ta dan a soka to wannan soyayya ce ta banza ka nemi yarda Allah ka nemi soyayya ta Allah da manzon shi duk wanda Allah da manzon shi suka so shi to wannan shine tsira babban arziki arziki ga bawa ga dukkan mai imani shine Allah ya baka nutsuwa na zuciya da hasken zuciya wanda Allah zai haska maka hanyar gaskiya duk lokacin da aka fade ta wannan shine babban arziki kuma babu ganima kamar mutumin da iyayen shi suke raye suke mishi addu'a to kaka duniya babu ganima ganima shine dukiyar da ake samu ba tare da an shawarwu ya ba sosai irin wannan ko a lokacin a jihadi ko a kaza to in iyayenka a raye to kai Allah ya maka rahama mammaki ta yana addu'a ina da bukata babaka ta yana addu'a ina da bukata to babu alherin duniya da ya wuce wannan amma mutane saboda rashin karatu ko abin da ya kama da wannan sai ya je wajen boka iyayen shi a raye wai boka zai tsara mishi zai kare mishi bala'i boka zai mishi zai roka mai arziki mutum a daji a kasar icce kazami bai san ba inda duniya ta sa gaba wai kai zaka tashi ka je wajen shi arziki kake so ko kuma kariya kake nema kuma uwayenka a raye mammanka a raye babanka a raye to duk wanda Allah ya sa uwar shi da ranta baban shi da ran shi to wannan ba karamin ganima bane ka samu addu'a in suka raga hannu ya Allah dana wane ya Allah diyata wance to shikenan Allah ya karba addu'a ce mustajaba addu'a ce kai tsaye amma duk wani wanda zai maka addu'a tana yi wane duk wani malami wanda ka sani ko ba ko boka ne ko wane ne hatta malam da zai ma addu'a shi kanshi ana sa rai ne amma uwayenka garanti ne yana shine babu ganima kamar mutumin da ya rayu uwayenshi a raye su biyu ya kuma sai mani kusan cewa alheri wanda yake mafi alheri shine mutumin da ya zamanto alheri game da jama'a babu albarka da alheri da daraja kamar mutumin da ya karanci alqur'ani kuma ya karantar da wasu babu mutum mai albarka mutum na kirki kamar mutumin da zai zamanto mai kirki a gidan shi da shi da matar shi da ƴaƴan shi da uwayen shi wannan kewaye nashi na famikin shi in dai zamanto mutumin kirki to kowa wannan mutumin kirki ne mutumin kirki mutum wanda za a lissafa shi daga cikin masu imani shine mutumin da yake amfanar da mutane, rayuwar shi ba ta shi kadai bace, ba mutum bane wanda yake arani mai araniya cewa ni kawai in na samu shikenan, in jiwa ta wuce ni kalma ta Bahaushe mara kyau. Duk mutumin da yake so ya zama mutumin kirki, to ka zama kana amfanin mutane, ko da rayuwarka, ko da wani shawara, ko da kudi ne, ko ka tashi ka tayi kama wadan uwanka aiki, ko ka kula mashi wani abu, to wannan shine albarka ta rayuwa, wannan kuma shine alheri. Mafificin aboki shine abokin da ya zamanto kamar hutula ga abokin shi, abokin da ba zai gaya ma gaskiya ba, ya san kana kan hanyar gaskiya, ka aikata ba mai kyau ba, kuma ya kyale kai shiru, mu zauna lafiya a batun mu tana nan, wannan ba aboki bane, ba abokin kirki bane. Abokin kirki shine abokin da in kai talallabiya sai ya gaya maka sai ka daidaita, to wannan shine aboki. Makwabci na kirki shine makwabcin da ya zamanto mutumin kirki ga makwabcin shi, babu tutarwa, babu tsoro. Kun ga hadisi ingatacce manzo Allah ya ce wallahi bai imani, wallahi bai da imani wanda ya kwana makwabcin shi yana dardar, ko ya cuce shi, gwalalan gidan shi, maganganun shi, wani bige-bige, wani kade-kade, wasu abubuwa marasa kyau, wasu abubuwa dai gasu na iri kala da yawa, amma saboda mai makwabcin shi, makwabcin a takure yake kamar ya saida gidan ya kaura, to wannan mutum bai da imani. Duk mutumin da ya zama tuna cutar makwabcin shi, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, bai da imani. Kada kenan makwabci na gari shine makwabci da zai zama to alheri da albarka ga makwabcin shi. Yan uwan mu tsira mu kyautata ma kawunan mu da yin aiki mai kyau, saboda anan tsiran mu take. Mu kyautata ma dukiyar da take tare da mu da yin sadaka da kuma ciyarwa. Mu kyautata ma waɗanda muke zaune da su, makusanta ko iyayen mu ne, ko ƴaƴan mu ne, ko matan mu ne, da mi da rihe ido. Ba komai ake magana ba. Ba kowane laifi ba yake zama laifi. Wani laifin karami ne amma sai a kamba mashi, sai ya zamanto an samu nufura, an samu ma'ana nisanta tsakanin juna, har ma aje wani abu mara kyau ya faru, amma inda karye ido shikenan. In kaga mutum ya aikata wani aiki, indai ba wani haramu bane, indai kai ne ma ko ya bata maka wani abu, ko ya maka kaza, ko ya maka kaza, kai hakuri ka jure, wannan shine albarka ta rayuwa, kuma wannan shine zamantakewa take yin dadi a irin wannan bangare. To duk wanda yake dan uwanka na kusa da kai, saboda dan adam, dan adam ne, wata rana tabbas sai ya malai, to wannan laifin da zai maka hakura. Ya zamanto duk abin da ya zamanto kuskure ne, to a bar yawan magana game da shi, indai ba saban Allah bane ko saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mumuni mai karhi shi yahi kuma yi soyuwa zuwa ga Allah, kenan karhin zuciya da karhin dangana da karhin hakuri a lokacin da wani abu ya same ka. Yan uwan masu girma, mu san cewa lalle ne tabbas ya zama dole mu kiyaye zamantakewar mu ta yau da gobe, zaman mu tare haka a haɗe, wanda musulunci ya samu kalma ce guda, kalmar mu guda kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah, annabin mu guda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, alƙiblar mu guda ce, qur'anin mu guda ne, abubuwa na sabani na duniya wannan mance su ake, sai mu tsaya a matsayin mu na masu imani, matsayin mu na musulmai wanda muke rayuwa a wuri guda, mu hada kai don mu mori rayuwar duniya. Duk inda kaga an shiga hayaniya da wani lalaci da rashin albarka na rayuwa, ga abin da ya kamata a more, an kasa more rayuwa, to rarrabuwa ne, wancan ya bi can, wancan ya bi can, wannan yana gaba da wancan, wancan yana gaba da wancan, makwabci da makwabci, mai shago da shago, masu aiki masu aiki, masu gara kai su biyu, babu wani wanda za a ce haɗin kai gashi nan kansu a haɗu, to tashi hankali, ga abin Allah ya bamu amma ban mu yin rayuwa da shi, saboda mai rarrabuwa. Musulunci babu abin da ya hada, musulunci yake hada, musulunci ya kawo narkon azaba kamar rarrabuwa. In dai musulmi ne mu, mun yi imani da Allah da manzon shi, to ya kamata mu hada kai, mu zamanto musulmai ƴan uwan juna, saboda makiya, musamman makiya musulunci, su gansu a balbalce, su gansu a rarrabe, suna da yawa. Kadiba dai duniyar musulunci masu lissahi suke cewa kusan miliyar guda da rabi musulmai ne a duniya, yanda muke da miliyar bakwai a mutanen duniya, ko miliyar bakwai da rabi, to ɗaya da rabi musulmai ne, ko babu wani addini wanda ya kai ƴan miliyar guda a nan duniya wanda ake addini, sai addinin musulunci. Amma a rarraba, a rarraba, a rarraba, a ce wancan wannan Balarabe ne, can wannan ɗan Afirka ne, shi anan yake, wancan ɗan Nigeria ne, Nigeria shi daban, wannan ɗan Niger ne, Niger cikin shi daban, wannan ɗan Mali ne, shi ma daban, kuma duka musulmai ne, wannan Libya ne, ya kula da Libya shi, wannan ɗan Chad ne, ba ruwan shi da shi, shi ma kowa ƙasar shi. Bature ya zo ya tsatsaga ya rarraba, amma sai muka yarda da wannan. Musulunci bai da iyaka, musulunci bai san wani iyaka ko wani fasfor ko wani kart. Indai an ce wannan musulmi ne, ya riki sunan musulunci, dan uwanka ne, ko yana tana can karshen duniya da wanda yake karshen duniya ta arewa can yamma wajen Amurka, dan uwanka ne, in wani abu ya taba shi kai ma ya taba ka. To wannan shine imani, wannan kuma shine abinda aka rasa a yanzu. Musulmai suke ta shan wahala, duniya kiyaye da wata wahala, da wani abu na musiba, zaka ga kasashen musulmi ne, saboda me? An rarraba su, an rarraba su, a cikin su an samu baragurbi, suna lalata abubuwa. Amma Allah ya kawo arziki kasashen musulmai, arziki na man fetur, arziki na noma irin su Sudan da sauransu, arziki na abubuwa da yawa, zinariya ga sunan, in ka diba kai lissafi zaka kasashen musulmi ne. Amma babu inda ake yunwa kaman nan, da ishirwa, da kashe-kashe, da rashin tsari, da rashin shiga yanayi mai kyau, saboda me? Rashin kai, rashin haɗin kai. inda mun haɗa kanmu to lalle tabbas Allah subhanahu wataala zai ji kanmu kuma zamu zamanto daga cikin waɗanda suke masu kyau. Abu na ƙarshe wa masu girma malazamci da'a ji da bi, wannan kuma yana alaka da shugabanni. Duk wanda aka ce wannan shugabanka ne, wannan shugaban kasa ne, wannan kaza ne, ko kuma a wata ma'aikatar ku wannan shugaba ne, to ya kamata ka ji abin da zai wadi, ya kamata ka mishi biyayya. Wannan shine zaman lahiya, kuma addini ne. Manzo Allah ya karantar da wannan. Manzo Allah ya ce koda ya ci kudinka, koda ya buge ka, koda ya amshe dukiyarka, ya rubuta ciki, sallallahu alaihi wasallama ya ce ka ji ka bi. Kuma idan kuka diba duk wanda suka sa'a ma wannan magana ta manzo Allah cikin wahalar da suke ciki, sai dai a ce Allah ya kiyaye. Zanga zanga kaga ba addini bane. Yin karantsa ga shugaba, shugaba yana da sojoji, yana da bindiga, yana da kaza, ku gobe ku rakomi suka ce kuka ce ban ma sanka, sai kuka ja daga shi anan ku anan, kaga kenan dole bannata abku. To shi musulunci yace shugaba koya yake kawai ku bi shi, kawai ku mushi, ku rika mushi addu'a. In ma lalacece ne Allah shirye da shi, in ya daidaita to shikenan sai ku daidaita. In kuka ce Allah tsine, Allah tsine, don Allah tsine mushi tsino kuma sai ta dawo ya ta muku azaba. Duk abin da ba mai kyau ba shi zai yi. Shi sa musulunci, inda zamu mutsa da musulunci zamu zama lafiya, kuma rayuwarmu za ta yi kyau. Wannan abubuwan da muka karanta yau masu girma a cikin wannan huduba, huduba ce mai wadin gaske, maganganu ne masu dalilai, amma in muka ce zamu kawo dalilan huduba za ta yi tsawo. Amma duk maganar da muka wadi anan akwai hujja na Alkur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine rayuwar da annabi ya koya mana a matsayin mu na masu imani. Inda mun yi haka nan da mun tsira. Allah ya sa mu dace. Allah ya sa mu daga cikin bayu na gari. Allah ya sa mu mabiyan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mu tawassuli ga Allah subhanahu wa ta'ala da kamar kyawawa karabu a wurin shi madaukakin sarki wanda ba su da lahiya daga cikinmu. Allah subhanahu wa ta'ala ba su da lahiya wanda suke da bukatu, wanda suke na alheri. Allah subhanahu wa ta'ala biya mana duk wanda yake da wata damuwa da wani abu wanda ya dame shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye, Allah ya yaye shugabanninmu, muna musu addu'a ta gari. Allah ya sa su gane duk wani abin da zai amfani Niger da abin da zai kare Niger. Sojojinmu da suke kan iyaka, Allah ya kare su da kariyarsu, kuma Allah ya kare iyakokinmu da sauran kasashe na musulmai. Allah ya kare jinane na musulmai. Allah ya maido mu zuwa ga addini bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.